أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأزل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نساك لا واتيك بدون كراتو na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda ayyuma Allah madaukakin sarki ya saki dawowa da mu ci gaba inda muka tsaya wanda jiya mun tsaya a cikin wannan sura ta suratul qitali ko kuma suratul muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda a jiya mun tsaya ne a aya ta 16 ne ko inda ka tashi wallazina hadar wallazina hasalukum saboda aka aya ta 16 kenan muka tsaya wanda ayu zamu tashi aya ta 17 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ubangiji madaukakin sarki in ba manta ba ayar da ta gabace mu ajiya an yi magana akan hali na munafikai dangane da abinda suka yi na idan aka karanta musu ayoyi na alqur'ani yanda suke kokari na abin da shafi wato nuna rashin kulawa da su damu da shi wannan ayoyi na alqur'ani ba har ma sai an yi an gama su dawo suna cewa wai menene abin da aka faɗa da sauransu to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan halayen nasu to yanzu kuma zai muna magana akan abin da shafi su kuma masu imani yace wallazina hatadaw su kuma waɗanda suka shiriya وهم المؤمنون رسول المؤمنين زادهم هدى وبنجي مدوكين سركي يا قالا مسو شريعه su kuma wa ataahum taqwaahum kuma ya basu tsoron Allah su mana shine alhamahum ya masu ilhamar ma yattaquna bihin nara abinda zasu kiyaye kansu daga barin shiga wuta daga gare shi wadanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai kenan kaga ubangiji mudaukin sarki a wannan ayar yana gwada mana cewa su wadanda suka yi imani kamar yanda wadancan kafiran su da suka yi abin da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya ce da ku da su da sauransu sauran munafikan sai ya ce da ba Allahu ala qulubihim su sai Allah ya rufe zukatan nasu ya zama ba su jin gaskiya ba su ganin ta din kuma to su kuma wadannan ne da suka yi imani suka aiki na kwarai sai ya ce zadahum hudan sai ya kala musu shari'a wa atahum taqwahum kuma ya ba su tsoron Allah ma'ana shine sai ya zama ya musu ilhama na tsoron Allah wanda za su kiyaye wa na makusa abin da ke shima attaqwa shine imtithalul awamiri wajtinabun nawahi shi yake ce ma'al attaqwa din wato shine mutun ya aikata duk wani abu wanda ya san Allah madaukakin sarki ya ce ayi sannan kuma ya nisanci duk wani abu wanda ya san Allah madaukakin sarki ya ce a nisanta din to shine a ba'ana attaqwa din to shine yake nufin ya kara musu wannan din to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma su kuma bayan wannan su waɗannan ne a sauran kafiran makka dangane da irin waɗannan abubuwan da suke ta yi na izgili ana karanta musu ayoyin nan albakin a ce sun yi imani sun yi aiki na kwarai sun yi abin da ya dace to amma kuma sai ba su yi ba sai ya ce to ba abinda suka jira shine ce fa hal yanzuruna ai ba abinda suke saurare shine ma yantazuruna ba abinda suka saurare ai kuffaru makka da shine kafiran makka ba abinda suka saurare illa sa'ata sai tashi al kiyama an ta'atiyahum tazo basu badal istimali min sa'a badal istimali ne da kalma sa'adin wato shine ba abinda suka saurare sai zuwa tashi al kiyama ai ma'ana shine ai laysal amru al'amarin bai zama ba illa an ta'ati ya hun face sai tashi alkiyama zai zo musu ne ba ga tattana abke shine fa ta'atan abke ma'ana ba tare da su shirya ba suna nan kawai suna tare ko kin da abin da aka ban su da rashin imanin nasu da shirye ta duk sun kama sama gaba gaba daya to suna cikin wannan al'amarin ne kawai sai tashi alkiyama ya samu akan su shine ba ga tattana abke ma'ana da ma abke abin da zai samu mutum ba tare mutum ya shirya ba yanzu kawai sai mutum ya jafa ya faru to shine ma'ana abke dama tashi alkiyama ko can da hakan za a yi ta kucin domin busa kawan ma da za a yi wanda duk za a mutu shi ma hakan za a yi ne lokacin da za a busa haɗin kowa yana wurin nashi hidimomi wani yana kasuwa wani yana wajen noma wani kuma yana wasu ayyuka kowa dai da irin inda yake wani aikin shi sai kawai ɗaya a busa wannan kawai sai kowa ya mutu to shi yasa kaji ya ce za a yi wannan ɗin wahum yaktasimuna a lokacin mutane suna ta tattauna wancan na wasu wancan na sai kaza a ba sai ba raga man da sauransu ana cikin wannan kawai sai a busa kawai a mutu wannan shine kaga za ta zuke na abki kuma da amutu magana ta kare shikenan shi yasa ce wala ila alihim jaljeuna ko komawa gida ba magana komawa gida duk inda mutum yake a nan wurin za a busa ɗaya an ka busa ɗaya zai mutu ɗin wannan shine yake cewa ba abinda suka jira su waɗannan kafiran makka in ba zuwa tashi alkiyama nan ba kuma yanzu kamin ma a ce an busa ƙaho kowa ya mutu ai tashi alkiyama to ai su ga ka'ida duk wanda aka riga aka yi sai ya zama shi ya mutu ai magana ta kare gare shi da aka ga koda shi ba ai tashi alkiyama shi a wuri ne an riga an yi don da mutum ya sai lahara shi magana ta kare shi din to shi ne yake so da haka ba abinda suka jira sai ta zo musu wannan din abke ba ta da su shirya din ba to sai Allah ya ce amma fa qarja a ashratuha haqiqa sharuddan tashi alkiyama da ai sun zo shine alamatuha alamominta min ha yana daga cikin wannan alamomin bi isatun nabi sallallahu alaihi wasallama aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi wan shiqaqul qamari da kuma kagewar wata والدخان da kuma shi wannan hayaki wanda Allah madaukin sarki a watan ayi magana za a kafa ta kudin ciwa mana mace a to shine wan shiqaqul qamar da kuma kasan tsagewa na wata anan Allah madaukin sarki yana gaya mana wato dan gane da abin da shafi wannan niyya na cewa tashin alkiyama alamominta zai zo ta inda zuwan wato alamomi din a yace manya daga ciki na alamomi din shine alamatuha wanda yace yana daga cikin wannan alamomin shine watan aiko shi manzo Allah din da ma yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda na cewa idan litabbas za a yi tashin alkiyama din dama karshen duniyar ne dama aka ce za a yi koshi manzo Allah din tunda shine karshen manzannin baki daya kamar yadda Allah ya faɗa cewa shine khatamun nabiyina to haka tunda shine na karshe gaba ɗaya to zuwan nashi din shine alama na tashin alkiyama din alama ce da cewa Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen duniya da ana dabda yin tashin alkiyama din kusa ce da ita sannan sai ya ce kuma wan shiqaqul qamar da kuma tsagewar wata wanda su kan da kansu ne kafirin suka nemi hakan cewa idan ana so su yi imani to a sanya manzo Allah sallallahu alaihi roki Allah a watan watan da ake da shi din watan ya tsage idan watan ya tsage wanda suka ganin cewa don wannan sihiri ne manzo Allah yake yi don haka amma can sama ai ba zai iya wannan sihirin ba don haka abinda suka bukata in haka ne ya roki Allah ya tsage wata biyu ya tsage watan guda biyu sannan za su imani da shi ya to karshe kuma suka roki manzo Allah sallallahu alaihi roki Allah aka tsage watan gashi kashi biyu suna kallo rabi akan dutsin Jabal Abi Qubais rabi kuma gashi gefe daban amma malaukin su yi imani da haka nan da sai ba su yi imani ba shi ma wanda suke cewa sai in mutanen su da sun gaje wajen sauran garuruwa na sun wajen harkokin su na kasuwanci idan sun dawo su ma can inda suke sun ba da labarin cewa lalle sun ga haka nan din to sannan za su yi imani in kuma ba su ba su labarin cewa an gani ba to ba za su yi imani da su din ba to shine karshe da suka dawo kuma suka gaya masu wa lalle su ma can inda suka zo sun gani din to shine kaji ta Allah yake fara ta ita rabata sa'atu wa shaqqal qamar alkiyama ta kusa shi yasa kaji ya ce da ma yana daga cikin alama din da tsage wata din shi yasa ce ita rabata sa'atu alkiyama ta kusa wa shaqqal qamar wata ya tsage to shine har Allah ya ce wa in yara kullu ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir da haka duk irin abin da za su gani na ayoyi ba za su yi imani ba su ce ai wannan sihiri ne kawai manzo Allah ya yi ya gami duniya da shi gaba daya to shine yake nufin ja ashraduha sannan wa dukhan da kuma magana rayaki wanda muka yi a kwanan baya na cewa wasu malamai suka ce yunwa ce ake nufi wanda za a yi masu mutanen makka din wanda saboda tsananin yunwa ta kai za su rika jin kamar watan kamar suna ganin hayaki hakan nan sannan wadansu kuma suka ce a hayakin dai ne wanda zai zo na alamar na tashar kiyama wanda shi wannan hayakin in ya zo shine wanda zai zo a matsayin wanda zai game ko ina zai game duniya ta inda watan zai zama matsayin kamar ciwo ga wadanda ba musulmi ba zai zama matsayin rashin lafiya gare su mai tsanani aka ce amma su kuma wadanda masu imani zai zama kamar mura hakan gaba wuce mura ba kawai shikine wuce Kristo to wannan aka ce shine dai addu'a din wanda aka ce yana daga cikin wannan alamomin na tashin kiyama din da za a yi na kamar yadda nan shi nan ambata din wanda mun sani da ma alamomin kwacin suna da yawa amma dana ya ambata mana guda uku ne daga cikinsu cewa daga ciki amma duk mun sani irin su ajujuwa majujuwa ake magana duk za su zo da irin hitowar rana da za ta yi daga yamma ta faɗi a gabas malmakin ta fi saba hitowa daga gabas ta faɗi yamma din to duka irin waɗannan yanzu an san da su duk za su zo irin su dijjal hakan nan da aka yi magana za su zo din wannan dai shi ne daga nufin cewa to baƙar ja ashiratu haƙiƙa tashi alƙiyama alamar ta yazo kuma kaga gashi hadisin nan wanda malaika jibrilu alaihi salatu wassalamu yazo wurin manzo Allah sallama yake tambaya ta menene ake ce ma watan musulunci ya gaya mai abin da aka ce musuluncin sannan ya tambaye shi me aka ce ma imani ya gaya mai sannan ya tambaye shi kuma me yaushe za a tashi alƙiyama to ƙarshe dai ya gaya mai cewa ai wanda ka tambayar wanda aka tambaya bai fi wanda ka tambaya sani ba saboda haka ƙarshe sai ya tambaya to menene alamominta kaga dai ya gaya mai alamomin da sauransu har da yake cewa anta lidal amatu rabbata hada sauran abin da ya gaya mishi na cewa wa anta lidal mufatid na urata alata da ashiya ki sa dawo lulu fil bunyan dun yayi bayani su cewa za a ga talakawa waɗanda suke masu irin kiwo na awaki wanda sai sun yi su dan samu mun sun kaci amma za a ga sun dawo su ne waɗanda suke masu manyan manyan gine ne a duniyar gaba daya wanda ga hali yanzu kuma gashi ne shine za ka ganin yawanci bisa da za ka ganin garin duk da zaka zo yanzu duk inda zaka isko waɗannan manyan girgirin zaka isko duk ɗan ƙauye da su ba tun da yanzu misali mu sai ka tauna Najeriya misali sai ka ce ai Abuja ba ai ka yadda shehri kwata ba to ita Abuja duk masu gidaje sun ci an kai su balle duk bayan can bane duk da ƙauye anka tura su matsayin wakilai sai sun kasa masauki sai sun ka gina gidaje sai kaga asalin dai abin da talakawa ne da anka taso su ne suka ce su kuma su ne suka zama masu juya a al'amuran to mafi yawanci duk inda zaka zo da haka nan abu yake din to shine duk yana daga cikin alama ta shi alkiyama da kuma cewa watan baiwa ta haifi uwar gizo to duk dake malamai suna magana me aka nufi da wannan kuma suna cewa ai abin da ake nufi da shi din wato shine kaman ishala ce zuwa ga abin da shafi tsakanin uwaye da kuma ƴaƴansu wanda ɗiyan za su zama kuma su ne matsayin shugabanni za ka ga uwaye amma uwayen sun bada umarni ba ai su ɗiyan suka cewa dole ga wanda za a yi shi kuma ba dole shi kuma saboda ba su biya gare shi aka ce shine aka nufi da wannan din wasu kuma suke cewa abin da ake nufi yawan bayi ne ake nufin za a yi ta inda mutum zai taima haya ce sau mahaifa ne ba tare da ya san mahaifan ne na shi ba to duk dai ya shiga amma dai yanzu kaga iya kan dai bai wata tafi ogi je ta nan ga ka kana uba amma ɗayan ka sai dai su ka juya ka ba ka jin kuma za ka juya su to ka gani saboda ba su biyayya ma'ana duk yanda an ka ce su yi ba dole shi ƙarshe uwayen su ne zan su dawo su suka yi masu biyayya din kaga wannan su dai ɗayan ba wai ci gaba ne gare su bane hakan ne ba amma inda ci gaba yake inda kamar a ce misali shi dan ya zama mai tunane ne da hankali mai kyau sai ya zama su uwayen gaba ɗaya saboda ya dada shi ya dada hankali da tunani ne suka saka mai komi gaba ɗaya dole ne sai ai wannan kaga ba matsala bane wannan shi ci gaba ne wannan ba matsala amma dai a ce jin magana ne abbaye shi yasa sun ka koma dole su ka mai biyayya to lalle su gare su iya ne suna ganin kamar ci gaba ne su ba ci gaba ne wannan ci baya ne kuma ba su ganewa sai an ta lahira kuma matsala kuma matsala lahira an ga ta cafa ba a gyarawa balle ko su gyara sai ya zama abin da ya faru ku suka gyaru din to dai kaga shi da shar kiyama sai dai a fadi alamomin nata to shi da yake magana cewa nan ne waɗannan alamomin da shar kiyama din ai sun zo gare su din don hakan ga abin da ya rage kawai lokacin din ya rage wanda za a yi wanda shar kiyama din don haka shine sai Allah madaukakin sarki yace yanzu idan aka saukar da tashi alkiyama nan ta zo masu shin wai fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum fa anna lahum zikrahum tayaya tuna wasu da wa'azu ta su din za ta yi musu amfani idza ja'atuhum lokacin da tashi alkiyama ya zo masu wai sai da alkiyama ta zo ya za a yi wa'azin da an kai musu yanzu ai lokacin bai da wani amfani nan duniya ne da ba shi da amfani dan an kai musu din su yaje da shi ya to amma da zalan musu yaje da shi anan duniya din ba to idan suka je a can lahira din bai da wani amfani shine ma'anar wannan zikira hudin wai tunawa ta su din ma'ana wa azuwa ta su din da za su yi amma kuma sai dai zama can lahira ne za su azuwa din ba nan duniya ba to ya za a yi wannan tunawa ta amfani su ma'ana ba ta amfani su shine fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum tayaya tunawa ta su ko wa azuwa ta su din za ta amfane su shine tazakkuruhum wannan wa azuwa ta su za su yi ai la yanfa'uhum ma'ana bai zai amfane su da komai ba don da amanan duniya ne ake tuba aka gyarawa ga dukkanin wani abu wanda mutum ya aikata na ba daidai ba to anan duniya ne da ma ake watan samun yafewa tai a tuba ga Allah madaukakin sarki ya yafe da sauran dukkanin laifuka ma in ma nan mutane ne wasu tsakanin su kuma duk da nan duniyar ne aka yi tuba tsakanin juna a yahi amma in ka ji an ka ci san lahira to ba kowa zai iya yahi ba kowa ba a lahira don ko uba ne da waya ya yahi ma da ne in an ji an ce lahira din to shine nan Allah yake cewa za a yi wannan ta amfane su to sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa'alam sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa don haka bayan ya gaya mana su waɗannan ne duk iyakar abin da suke ta yi kenan to sai Allah madaukakin sarki ya ce mana fa'alam ka sani ma'ana ya rasulullahi sallama fa'alam ka sani lalle annahu yanda lamarin yake la ilaha ba abin bauta da cancanta da gaskiya illallahu sai Allah madaukakin sarki ma'ana shi ne wai ai tunda shi manzo Allah yana magana ne ba magana shi ya sani bane sai dai a ce ya dawwama din saboda sauran bayi ne za a ne ma za a ce musu haka din to shi yasa zaka fasara ka ce fa'alan manzo Allah ka dawwama akan sani cewa annahu la ilaha illallah lalle yanda lamana yake ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shine ai dum ya muhammad ya manzo Allah ka dawwama ala ilmika bisa ga sanin ka bi zalika da wannan din ilimin da yake annafi mai amfani fil qiyamati al qiyama don haka idan mutum ya san haka din to nan ne zai amfane shi alkiyama din sannan ya ce wastaghfir ka nemi gafara li dhanbika ga don zulubinka li ajlihi don zulubinka sai ya ce amma qila lahu an ce wa manzo Allah sallama haka din ne shine qila lahu zalika an ce mashi haka ne ma'a ismatihi tare da tsarin da yake da shi na cewa ba ya da zulubi an ce yayi istighfar ne li tattanna bihi ummatuhu domin al'umma sai ta sunnantu da shi ya wa qad fa'alahu kuma haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan umarnin ko da Allah ya bashi wa qad qala wanda har manzo Allah yake cewa inni haqiqani la astaghfirullah ya ce wallahi ina neman gafarar Allah fi kulli yawmin a cikin kowane yini mi'ata marratin ina neman istighfar ma'ana ina neman gafara ga Allah so 100 sannan Allah ya ce bayan wannan kuma walil mu'minina su ma mu'mine ka nema musu gafara maza mu'mine maza kenan wal mu'minati da mu'mine mata su ma ka nema musu gafara aka ce fihi ikramul lahum a cikin wannan akwai girmamawa ga su al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din bi amri nabihim ta hanyar umarnin annabin su da an kai bil istighfari lahum da neman gafara gare su din Allah madaukakin sarki yake ce wallahu Allah madaukakin sarki ya alamu mutaqallabakum ya san majuyakku ma'ana inda za ku koma kenan shine mutasarrafakum wurin juyawaku le ashgalakum wurin shagalce-shagalcen ku da kuke tafiya bin nahari da rana wanda za ku je wajen harkokin kasuwancin ku ko wajen noma da sauran abubuwan da a gaban ku to ce ya san da haka nan din sannan wa maswakum ya san kuma makomakku shine ma'awakum wai makomakku ila mazajikum zuwa wurin kwancin ku bil laili da daddare sai da za ku koma kuma an gama komai za a koma gida a kwanta kenan ai huwa alimul ma'ana shi Allah madaukakin sarki masani ne bi jami'i ahwalikum da dukkanin halayenku baki daya la yakhfa alayhi shay'un ba wani abu wanda yake boyuwa gare shi min ha daga wannan din don haka fahazaruhu lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wal khitabu aka ce amma wannan magana da Allah yake yi din nan ne lil mu'minina ana yanta ne ga mu'minai wa gairihim da ma wani su cewa lalle a ji tsoron Allah yake yi din kuma Allah ya san makomakowa to ba wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba ana nufin dukkan kowa da kowa ma da wanda yake musulmi da wanda ma ba musulmi duk ya shiga ciki ana nufin dai duk su sani to Allah ya san kowa irin yanda al'amarin shi yake gudana da yake tafiya akai din to shine Allah madaukakin sarki ya san makomako kenan to nan da Allah ya ce wallahu ya'lamu Allah marufiki ya san mutaqallabakum ya san mako majuyaku nan gashi an fasara cewa mutasarrafakum li ashgalikum bin nahar wato wuraren sarrafawa ko inda kuke tafiya wajen harkokin ku na yau da kullun wasu kuma sun ga ci min aslabil aba'i ila arhamil ummahati wa buyunihin da ake nufi wato shine wai sarrafawa ko shine mutaqallabakum daga tsatsun uwayenku maza zuwa mahaifayyan uwayenku mata zuwa cikin cikin su inda za a haife ku shi ake nufi da wannan mutaqallabakum din sannan wa maswaakum shi kuma shine ma'ana wa maswaakum shi kuma shine fi dunya wa fil quburi makomako nan duniya misali ina ne zaka zauna zaka rayu da sauran duk abubuwanka sannan kuma idan mutun ya mutu ina ne za a mai kabari to aka ce shi yake nufi da wannan wa maswaakum din sai zaman can mutaqallabakum din zaman cikin daga tun daga hituwa daga tsatsan uba namiji zuwa mahaifa uwa mace zuwa haihuwa din in ya zo duniya kuma wani zai zauna a nan duniya sannan da kuma inda za a mashi kabari bayan ya mutu to duk aka ce shi yake nufi da wannan din shine mutaqallabakum din wa maswaakum din sannan kuma aka ce mutaqallabakum kuma yana iya dauka mutaqallabakum watan wurin jijjiwa ku shine anan duniya kenan wa maswaakum kuma shine sai zama shi kuma masirukum fil akhirati ma'ana wai makomakku a lahira to Allah madauki zaki ya san wannan ko dai zuwa aljanna ne Allah ya tabbatar da mu a ciki ko kuma zuwa wuta Allah ya kare mu daga wannan din to wannan shine yake nufi saboda dama ubangiji madauki zaki ba abin da bai sani ba dukkanin halitta tai baki daya tun kamin su taho duniyar Allah madauki zaki ya riga ya tsara su ya gama masa komai ya tsara duk abin da zai kasancewa na rayuwar dan adam ya riga ya tsara mashi din yanda zai kasancewa din ya rayuwa ce zata kasancewa shekara nawa zai yi duniya sannan kuma in ya mutu a daidai ina ne za a mai kabari duk Allah ya riga ya tsara wannan din shi yasa sai a gani mutun wani lokaci sai ya tashi ya sai wani gari mai nisa sai ka ji an ciyar su can wajen saboda ma can Allah ya kaddara can din zabe shi shi yasa ake bada wata hikaya cewa wata rana Annabi Sulaimanu alayhi salatu wassalamu a fada shi sai mala'ika sai Azra'il ya zo ya kai mai ziyara amma cikin sifa ta mutun haka to ko da ya zo sai suna tattaunawa to nan cikin fada ta shi Annabi Sulaimanu akwai wani mutum ne a wurin yana kallon wannan bakon da ya zo ran Annabi Sulaimanu shi dai duk hankali ne sai ya tashi da shi bai dan nutsu da shi ba sai yake ce ma Annabi Sulaimanu bayan ya tashi kenan shi wannan bakon bai gane shi ba don haka shi dai gaskiya tsoro ya dan kama shi to shine sai yace mai ai mala'ika mutuwa ne sai kama shi kaga sai tsoro kayawa kenan to lokacin da ya ga mai haka nan din to shine sai yace to gaskiya shi dai tsoro ya kama shi da yawa yana so da Allah Annabi Sulaiman ya mai wani taimako ya sa a dauke shi ya sa wani aljanu wani aljani ya dauke shi ya tahiyya kai shi can wani wuri mai nisa saboda ya riga tsotsa da wannan bakon da ya gani to shikenan yace to shikenan ba matsala to lokacin sai aka sa wani aljani ya so ka dauke su ka can wani wuri mai nisa gaske to shi ko da ma nan ne shi mala'ikan shi ma nan yana mamaki saboda shi ga ka'ida can da ma umarnin da aka baka shi zai karbi wannan mutumin ne fa kuma inda an kaba shi wanne ya karbe ran mutumin kuma ba nan wurin bane wani wuri ne can bai nisa inda aka ce zai karbe ne kuma gashi ya tawaye Allah ne sunan kuma ya tsuce wurin shi ma kai ne na mamaki ya an kai wanga al'amari ya za a yi wanga an sare haka shikenan tunda shi da umarni Allah ya bashi zaka sai malaika ya san inda aka umarce shi din sai ya tace sun haga mai da mutumin cikin ku tun da Allah ya kashi shi ka gani ashe duk inda Allah ya kaddara mutum sun zai mutu ba makawa sai ya fita can wurin din kaga ashe shi da madan don akai shi ne can inda aka kaddara ya mutu shi yasa haye ne mi Annabi Sulaiman din cewa a mai haka din kaga inda ba don da haka nan ba sai da bai ne ma a mai wannan aiki din to wannan kaga ubangiji mu dauki sarki bi ya san wadannan ne ya san yadda za a yi to a wannan aya ubangiji mu dauki sarki ya gaya mana cewa gashi nan fa'alam annahu yace la ilaha illallah wato mutum ya sani cewa ba an bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wanda shi yasa akwai Imam Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu yake magana cewa wata rana ne aka tambaye shi kamar da Imam Al-Qurtubi ya kawo shi cewa shin ana tambaya shi ne game da ayar da ta yi magana akan fadala ta ilimi sai ya ce a to baka ji inda Allah madaukaki cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ba sai ya ce ai in ka diba cewa ya fa'alam ma'ana kai ilimi ai ma'anar mi ya ilimi ma'ana ai sani na ba ko to wai ma'ana kai sani to sannan bayan ka yi sanin in kai sanin to sannan aiki ya zo baya da shi kuma aiki da abin da ka sani din kenan shi zaka ce mal ilmu illa al amalu bihi ba komai da ake ce mai ilimi ba ko can sai aiki da shi gadi to da haka kaga sai ya zama wannan aya da ma za a ga malamai suna kawo ma daga cikin ayoyin da suka magana akan daraja ta ilimi suna faɗin wannan aya ciki kuma shi yasa zaka ji ana cewa lalle ashe da wannan aya ashe zakira ya kamata a ce su ma suna zuwa makaranta saboda kada ya zama misali kawai shikenan sai mutum ya ce ai shikenan shi zakira ne shikenan shi ba ruwa da karatu a'a don mi Allah cewa fa'alam annahu la ilaha mi azkirin ba la ilaha illa to amma sai anka ce amma fa'alam anka fara faɗi kuma kai ilimi to sannan sai ka ce ka ta zikiri kuma shi ba saboda ka sai a hada dudu kenan saboda ka ashe kenan kaga babu dama ko shanka kaida ubangiji mu dauke sarki ba ya da ba wani wanda zai bashi wani dalili ya ce ni dalili kaza hana ne yayi karatu ba shi bane shi dai Allah da ma ya faɗi abin da yasa halicci duk halicci baki daya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ya ce da mutane da jinnu kusan don dai su bauta mai halicce su to yanzu mutane sai lahira sai ya ce ai ya ubangiji abin da yasa saboda zuwa kasuwa yasa ba samu intanet karatu ba ko zuwa unguwa misali kaga wannan ai ba dalili bane wannan to saboda haka to shi yasa ya zama wajibi ne dole ne karatun nan kamar yadda aka sani kamar yadda zuwa hadisi cewa lalle mutum yayi kokari ya zama malami shi an kai so kai karatun mai yawa ka zama malami shi an kai so in kuma abun bai samu yin haka nan din ba to mutum ya zama mai neman ilimi ya zama koshi yana zuwa makaranta wurin koyon karatu kaga shi annabi na uku kuma in bai zama mai tiyar da tafi ya zauna wajen neman ilimi yana karantawa ba to ya zama daga cikin wanda ka zowa yana zauna yana saurare ana yin karatu da shi kuma ko da ba je tahin bane zuwa da zai ya rika saurare ana jin yana ji abin da ake faɗa kaga na uku kenan na hudu yace in ma abin ya gagara kai ba malami ba kai ba ka zuwa makaranta wurin karatu kuma kai ba ka zuwa inda aka yi karatu da sai ka saurara kawai tunda kaga misali wanda ma za ka gani ya kai inda dama tun farko ba a yi karatu ba yanzu littafi an ga ce dauke shi ya tahi ya zanna ya karanta akwai matsala bai don bai ma ko da bakin bai a balle ko ya karanta din ba to amma sai yazo inda aka karatu da tafi yana saurare shi kuma shikenan zai ta jin abubuwa da dama zai karanta shi ya don da waya mutum yazo watan makaranta ba tare da ya kawo da wani abu ba yana da wahala to sai ya ce na hudu shine in duk mutum bai zama ɗaya daga cikin waɗanga ba to ya zama mai tambaya in matsala ta taso na harkar lamarin shi na addini ya yi kokari ya zama yana tambayawa ba rika kwaba abubuwa zai ba tare da ya tambaya ba to shine yace to kar mutum ya kuskure ya kasance na biyar in ya zama na biyar ce zai halaka shine shi ba malami ba shi ba zuwa makaranta wurin karatu shi ba zuwa wurin saurayin inda aka karatu kuma shi ba ya tambaya kaga hudu kenan to na biyar din ai shine duk wanda bai waɗanga kenan ko to shine yace to in mutum ya zama haka nan zai zama halakakki Allah ya kiyaye mu wannan kaga shi yasa da ake cewa wannan yana daga cikin ayoyin da ake magana akan cewa take magana akan daraja ta ilimi din cewa lalle ai ilimi din sannan kuma nan ubangiji mu dauki zuciya ce fa alam annahu la ilaha illallah ya ambata mana wannan kalma ta la ilaha illallah wanda ta zo a cikin alqur'ani da ma ga ta karar an ji ta kuma ta zo a wani ruku da zaka ji dama musulmi masu imani su ne masu yin fadin ta ya fada wani wurin kuma cewa kafirai su kuma su ne ba su fadin wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna idan aka ce masu su faɗi la ilaha illallah sai su yi girman kai ba su ana faɗin ta wannan shi yasa sai ya zama yana daga cikin sifa ta mu'mini yawan faɗin wannan kalmar ta la ilaha illallah wanda da ita ce ake shiga musulunci in mutum ya shekara miliyan yana kafirci yanzu in zai dawowa ya shiga musulunci lalle guda ne ba wahala ya shiga da ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta ƙarshe kin ya zama musulmi din to kaga ashe ita wannan kalma da ita ce aka shiga musulunci kenan yanzu kaga duk wanda yake cikin musulunci kuma yana wayan faɗin ta to inda akwai gaba da musulunci da can gaba yake kenan ko tunda dama cike yake kuma ba yadda ake sai faɗin ta misali to da haka wannan kalma da ita ce kaga da wannan za ka gano kuskuren masu kokarin kafirtar da masu yin la ilaha illallah faɗin nan don me saboda kasancewar kaga ita aka shiga ko kafirin ne tsura sai tsagaro ne to in ya faɗe ta ya zama musulmi to ina da musulmi ko ce mai faɗin ta kuma sai ka ce kuma kafiri kuma ya za a yi wanga al'amari musulmi shi kadai ne ka faɗin ta dai kai kuma gashi ne mai faɗin ta kuma ka ce kuma kafiri shi yasa aka taba yin wani wanda ba musulmi ba sai ya zo ya musulunta dan musulunta a wani masallaci daga cikin masallatai na za a ce kamar nan ɗan dika kenan misali sai koma can wani bangaren daban sai wani ya zo same shi daga cikin wancan gehe na kungiyar su kuma daban sai ya ce mai ai wannan musulunci na shi ba mai kyau ne an sa ba saboda haka ya zo ya kai shi masallacin da zai tashi musulunci mai kyau can masallacin su kenan su wanda musulunci mai kyau shikenan sai to shikenan to da shi ga gaba kone shi misali ba ruwa ne shi to sai bi sun ka tayi din ya kai shi masallacin da zai kai shi din ko da ya kai shi sai ya kai shi ga malamin da zai musulunci da shi sai ya ce mai to masha Allah to ya faɗi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai abin da an matsala can din shi ma wancan masallaci haka ne an ga ce fa yace don haka to ai duk gurane kenan haka ne yace amma ko in dai har wancan din ba mai kyau din bane to wanga shi ma ba mai kyau bane shikenan sai yace ya ma hausa musulunci kaga wallahi yazu billahi kaga ya da musulunci hasara kenan ko to kaga ashe wannan ba karamin musiba bace na wannan gaban da suka kaji kai tsaye mutun a zo wadanda masu la ilaha amma su ne wadanda wai abba musulmi din ba mai la ilaha shi ga yini bai sai aka kono ya kai ba tunda misali yanzu karamci sai ka kaddara mai wanda yake dan dake tijaniya misali kaga dole sai yayi ta wannan ta wajibi ce inda ya karbi wasifa dole sai yayi 100 da safi kuma dole sai yayi 100 da mareci kuma dole sai yayi 100 a wurin wasifa ka kullun sai ya gura 300 kenan kullun wannan ta wajibi ce ta dole gare shi wa banda wanda yake wurin sallah ya tafi banda wanda yake in zai tashi tsaye misali zai miƙi wa tsaye ko yanzu zan na misali da wanda yake daga ganda ba ta daga ganda duk ga sunan da yake cin riba yaka ya saba da su ba to amma duk da haka ne dai kafiri ne kuma to kuma kenan yanzu wasu kalmar to za a bashi yanzu ya dawo musulunci to kuma tunda da yana hadinta amma shi mai kafiri misali to yanzu in ana so ya dawo ya zama musulmi to yanzu me za a fashi yanzu wanda zai dawo ya zama musulunci kuma idan za a ce wa fadi ko to kaga za a yi kenan to saboda haka wannan kalma kalma ce wurin Allah mai girman gaske wadda duk wanda zai fadin ta don kaga cikin ta ne ismullahi alazama yake ismullahi alazama shine na Allah din nan wanda duk yanda zaka sarrafa shi wannan suna na Allah yana nan ba zai kuma baci ba don alif lam lam hakuri ne shine ba shi aka cewa lallam ai wai alif lam lam saboda lam alif shi rabbi wanka da wurin ko to shine sai shi kuma shi lallam wai lam lam ake nufi hakuri to kaga shine za a rubuta misali in za a rubuta Allah din to yanzu duk wanda zaka sarrafa shi misali ko ka rage mai harufa hakan misali zai fara ma'ana mai kyau ba tare da halalacewa don yanzu misali in mun ka ce bari mu gwada mu gani sai mu cire alif din shi na farko alif din misali sai mu wammi lallam da hakuri ko to sai ya koma lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi lillahi in mun ka da mun ka ce to bari mu ƙara ragewa gani ya za a yi kuma dan aka ƙara rage wani lamdin guda sai ya koma lahu ma fi samawati wa ma fi ardi shi ma da hayyansu an ka ce kai bari a ƙara cire wani lamdin guda abu hakuri shi kadai ko sai kuma kuma huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa kaga ni to cikin wannan kalmar la ilaha a cikin wannan ismullahi alazim din yake aljanna wanda Allah ya ce ne saboda wannan kalmar la ilaha illa huwa don dai masu ita don ba wanda zai shiga aljanna sai mai ita to don dai masu ita ne Allah madauki zai ta da aljanna saboda girman ta ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kiran dukkan duniya gaba daya a zo a shiki ta a zo a fadi ta har lokacin da kaji suka kira washi wajen Abu Talib cewa watan su dai manzo Allah sallama abinda yake yi na cewa abota ma goma a babbota goma ka a zo abota ma Allah su dai suna neman Abu Talib ya kirawo manzo Allah sallama ya tambaye shi kai duk abinda yake so ya fada masa za su yi mashi ya ba aibata goma kan su dai magana la ilaha illallah abata kawai magana a ce a zo abota ma Allah shi kadai abata don haka sun kace in ya fadi guda duk abinda zai fadi kwara guda wanda ya bukata ne sun kace za su lunka mai goma wai in hudu bukata guda za su lunka mai ita su kuma goma sai kira manzo Allah ya zauna sai ya ce to shi ai abin da yake da bukata da shi guda ne kawai ba wai sai an mai goma guda daya shi shi kawai kawai abin da yake bukata kawai shine su hudu wannan kalmar la ilaha illallah ita dai sai yake bukata gare su shine sun ga sun kace to anin shi gosu biyu ala ali hata kuma sun kace a tashi to kowa tai ai hakuri ta mata goma kan lalle sai suka cewa inna hadha la shay'un yuradu dinga wani abu dai aka nufi da mu shi yasa aka ce mana azo a bauta mana abu wanda ba goma kan nasu ba to dai wannan kalma ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kira zuwa gare ta akai din to kuma wannan kalma saboda girman ta a bala mun dan fara yin wani mawdu'i sai dai da mu ce gaba da shi ba so daya mun kai shi a shafin na sarki zaki to kuma malaki a sai an samu dama yi kuma shi kenan kuma sun buɗa makowa cewa duk sanin an ka samu dama a ci gaba din shi sarki zaki mai haka nan shi to kuma sai ba samu dama an ka ci gaba har yanzu ba kuma shekara kusan guda yanzu tunda bayan irin sallah ne mun kai shi to da haka to Allah ya ba mu iko mu ci gaba din to da haka na'am tana da abuwa da daman gaskiya ita waccan kalma din domin tana da sunaye da yawa kamar yadda muka dan fara shimfiɗa a wancan karatu da muka yi wancan shafin na sitarki zaki din cewa tana da sunaye da yawa ita wannan kalma ta la ilaha illallah kalamci misali a takaice kadan daga cikin su misali yana daga cikin suna ce mata kalimatul ikhlasi yana ɗaya daga cikin sunaye ita wannan kalmar ta la ilaha illallah suna ce mata kuma kalimatul ihsani suna ce mata kuma kalimatul adli suna ce mata kuma kalimatul adayyib min alqawli sannan kuma suna ce mata alqawlu thabit suna ce mata kalimatul taqwa suna ce mata al-kalimatul baqiya suna ce mata kalimatul lahil uliya suna ce mata kalimatul ahadi suna ce mata kuma kalimatul sawa'i kuma tana da suna kalimatul istiqama tana da suna kalimatul haqqi da kuma kalimatul sidqi da ad-dinul khalis kuma da'watul haqqi suna ce mata al-masalul a'la suna ce mata kuma al-ulwatul wusqa kuma duk waɗannan da duk cikin alqur'ani aka samu su wanda da Allah ya samu cin gaba da wannan karatun duk da ayoyin mun ka su duka kawo su din da maganganun malaman tafsiri waɗanda sun ka tabbatar da wannan shi aka rufe da wannan la ilaha illallah to sai kuma da kuma samu da amma in Allah da zamu yi gaje mu samu da sai a ci gaba insha Allah ah to wannan kaga sunayen ta kenan kuma lalaba suna cewa wai suna cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma wai in ka ji abu yana da sunaye da yawa to yana gwadin girman darajar wannan abu ne saboda haka girman abu to shine yawan sunayen da yake da su gode to shine tana da waɗannan sunaye kuma sai gashi lalle tazo falalata mai dimbin yawa da yawa ya kamata mu danji ko da dan kadan daga ciki shi ma wanda yanzu kuma ahadisi kuma hadisi duk ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ciki hadisan da suke magana akan daraja da fadala na fadin wannan kalma la ilaha illallah ka zo na misali da tazuhaka kai hailan la ilaha illallah ko ƙwarana haka yawa in dubu ne haka yawa tayi istighfar salata da duk gaso amma ita kalmar tana da muke magana yanzu kan ta misali ka zauna kai ta din tana da fadala mai yawan gaske shi yasa kaga ta kasance daga cikin lazumi wanda duk wanda zai dinga shi shi wa tijani radiyallahu anhu sai ya rika yin ta din a ciki daga ciki akwai hadisin da aka rota daga sayyida Utban bin Malik radiyallahu anhu wanda yana daga cikin sahabban da sun ka halarci yaqin badar abinda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha lalle Allah madaukin sarki qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah Allah ya haramta shi ga shiga wuta wannan mutumin shine qad harrama Allahu 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allahi duk wanda ya faɗi wannan yana neman yadda Allah saboda Allah ya faɗi la ilaha illallah wannan to wannan mutumin haramun ne ya shiga wuta to kaga duk mai la ilaha illallah don me yake yin ta shin don Allah yake yin ta ko ku don wani abu aka bashi balle baya bashi ko nera hasali ma hacewa aka masu ya zakaran talakawa ne ko to ya kan ba don Allah suke tunda ba don wani abu aka basu ba inda ku don biyan su ne aka rasu kuwa kudi ku to sai ya zama ba don Allah ne suka faɗi abin da suka yi na wannan kalmar la ilaha illallah din to kaga ashe kenan yace duk wanda ya faɗe ta watan haramu ne ya shiga wuta to kai kuwa sai ka kalli mai yawan la ilaha illallah sai ka ce dan wuta ne shi mushriki ne to yanzu za a yi manzo Allah kuma ya ce a haramu ne ya shiga wuta wanda zai ke yin faɗin wannan kalmar la ilaha illallah din kuma wannan hadisi yana nan a cikin sahih al-bukhari hadisi sanad 1425 da kuma hadisi sanad 1186 a cikin sahih al-bukhari din ya kawo shi din haka shi ma Imam Muslim a cikin sahih din shi ma duka ya rawaito wannan hadisi din sannan na biyu daga ciki akwai hadisin da aka rawaita daga sayyidina Abu Zardh radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min abdin ba wani bawa qala la ilaha illallah wanda zai faɗi la ilaha illallah thumma mata ala zalika sannan kuma ya mutu akan wannan la ilaha illallah din ya yadda da ita din nan da yana kanta to ba zai yi haka nan ba illa da khalil jannata fatin shi ko sai ya shiga aljanna wai duk wanda ya faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah kuma ya rayu a kanta kuma ya mutu a kanta lalle shi ko sai ya shiga aljanna shi ko Abu Zarin da ya ji haka sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ce wa in zina wa in saraka ko da ya taba yin zina ya taba yin sata sai ya shiga aljanna din manzo Allah ce mishi wa in zina wa in saraka ko ya taba yin zina ya taba yin sata dai zai shiga aljanna din Abu Zarin ya ka cewa manzo Allah wa in zina wa in saraka haso uku yana ce haka ne yace kai sai dai na karshe din da uku sai manzo Allah ce mishi wa in zina wa in saraka ala ragami an fi abizarin yace kai ko ya taba yin zina ya taba yin sata sai ya shiga aljanna bisa ga turmu zancin Abu Zarin ku wai ka baka ce ko Abu Zarin bai da baka sai ya shiga haka manzo Allah faɗa mishi din ka ga me dan a gwada mana cewa shi wannan kalma ba karama bace wanda zai zo ya faɗe ta wani ya dawo ya kokarin cewa zai kai shi wuta to zai jaya ni da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah shi ya tabbatar da mai ta ba shi ba shiga wuta din to kaga wannan Abu Zarin shi ta shi Abu Zarin din in yazo zai bada labarin hadisin duk sai da zai faɗi sai ya dawo bayan ya karanto din sai ya ce wa in zana wa in saraka wa in rugima an fi Abu Zarin haka yake cewa ko an turmu zance a hanci Abu Zarin sai ya shiga aljanna din haka yake fara yin zai faɗi shi wannan hadisi din to wannan haka Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin din hadisin shi na 2827 a cikin sahihul Bukhari din haka shi ma Imam Muslim shi ma ya roce shi to kaga ashe a takaice wannan kalma ta la ilaha kalma ce mai girma mai darajar gaske amma yanzu ga an maida abun wasa wai wanda ya yi ka yawan yin ta kai kamin ka yadda sai in kaji ka faɗa wata musiba sannan ka ce la ilaha illallah shi ko kullu ya cikin yake ba sai ya faɗa musiba ko wani lokaci cikin yake amma za ka yi ƙoƙarin shi ne za ka kai wa sai ka kai wuta shi ne abba a cikin musulunci ba kuma yanzu an ga ce ka dawo da shi cikin musulunci kuma cewa za ka kila faɗi la ilaha illallah kuma yanzu sai sabai irin wagare da muka faɗi kuma haruffan guda ne shi wanda yake cewa shi ita yake yi wacce yake to duk dai haruffan ɗaya ne irin wanda muka yi an ga ce rubuta ta mu ba mu rubuta duk kala guda ce to me bambancin ta bar ta shi kenan kaga ba su da wani bambanci sanadi hadisi na uku wanda akwai wanda aka samu daga sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamma ta duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah kuma shi ya san cewa lalle ba ambata da cancanta da gaskiya sai Allah dakhala aljannata zai shiga aljanna shi ma wannan yana nan a cikin sahihu muslim shi kuma al-tafsir shi a cikin kitabul iman ana yake kawo shi to kaga kenan shi ma wannan ya tabbatar da kenan shi ma aljanna ce sannan hadisi na hudu akwai wanda aka samu daga Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu yace manzon ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama Allah alaihi an-nar duk wanda watan ya shaida ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to lalle wannan mutumin shi kuma Allah madaukakin sarki ya haramta shiga shiga wuta ba shi ba wuta to kaga shi ma yana nan a cikin sayyidu muslim shi ma har yanzu da kitabul imani din to kaga nan ne duk in muka diba misali yanzu sai a rasa ganewa shin to wanne ne wanda za a amfana da shi wannan ne kuma gashi da godiya ga Allah zaka yi su kodin da illa ilaha illallah din nan ba wanda an kama shi ruwa bayan dariƙa ba ko shi yasa kaga aka samu akwai malamin nan Bello Yabo aya ta magana shi ma yake cewa yace to jama'a yana wa'azi ne yana tambaye jama'a tai yace to Allah saboda Allah wai an ka tambaye ko yanzu suwa illa ilaha illallah suwa za a cewa yace in dariƙa yace amma yana tambaye a ce suwa amma suke mu ko yace sai a ce eh zalla yace to game ya kai ga la ilaha illallah yace to kage ko su kwashi babban kashi ko yi kokari ku an sota ayo kage an sota gare su to kaga alhaqu ma shahida bihi la'ada wake na ko wai ma'ana shine abun duk da gaskiya wanda an makiyin kama yayi ba shaidu akai ne to gaje shi ba kai da shaidu cewa ai illa ilaha illallah sunan yan dariƙa suwan ka san da ita mu don haka ai kokari ku an sota gare su to kaga shi ma da kaina yace kuma game bai kai gare ta ba saboda haka to kaga ashe kenan wato duk wanda zai rika wannan kalma ta la ilaha illallah to ita ce babban abin da mutum zai rikawa wanda yake in ya ce da ita a lahira to ya ce da babban al'amari wanda koda ce tunda za a yi a lahira taimakon da annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana in mun ga ta lahira sai mutum ya ce da la ilaha illallah sai zai mishiya duk wanda bai ce da wannan la ilaha ba a mishiya din kamar yadda karatu mai gaba da can baya cewa duk wanda za a ce tajin nan sai in ya zo da kalimatul ai mun ce ana ce kalimatul ahadi ko cikin sunan da muka faɗi to illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda yazo da wannan kalma ta la ilaha sannan yake watan zai samu wannan ceto din na manzo Allah sallama wanda bil munasaba bisa ga wannan kaga gashi irin abubuwan da suka faru din nan kamar da muka faɗa wanda shi yace bai da mun taimako na manzo Allah sallama to duk da shi ana nan amma dai ba kai kashi ba shi ma amma dai tana nan din su wannan ne faɗa din nan cewa su kai abin nan Kano su kuma to su kan za suna hannun hukuma yanzu halin da ake ciki ma su kan ba kaga ba a yi abin gadan mai yanzu haka suna hannun hukuma to kaga irin wannan shi ya kamata a ci duk wanda zai izgili da sha'anin manzo Allah sallama a ci nan take an bai abin da ya dace da shi ya din to amma shi ma wannan hotan nan ba ai an dakatar da abin tun da gwamnati ta riga ta bayar da dama ga bangaren shari'a duk abin da ya dace da shi wannan mutumin a yi da shi ya din kaga tun da gwamnati ya riga ba da wannan umarni ya ce an ba ya ba da cikakkiyar dama kuma kaga magana ta kare to su kuma wannan ne kaga su an riga da mako sai su sun taba yi ko tunda an taba yi can baya kuma har yanzu wadannan sun kai a can bayan su ne har yanzu wadannan tsagerowar da sun kai irin wannan in ka kalli abin malam abun yayi muni har wai sai ga ya saboda rashin kunya kai mutan nan ba san kunya wallahi ciki wani wanda yazo yake magana akai sai da suka ta can bauchi din wanda yazo yana ta wasu magana wanda sai dai ba fata yake can bage ma ba kokoro din nan to shi wai sai gashi yana daga cikin wanda yazo yana ta rantsuwa billahi allazi la ilaha can bauchi na ai kaza ko farcin malamin su an ka taba za a yi rikicin addini da ba taba yi ba Najeriya kaza kaza yana ta wani ciki baki wai kuma don bai san kunya ba sai gashi yanzu kuma ya dawo kuma wadangan da sun kai wangan na Kano kuma wai yana cewa ai lalle a dawo ana maimaita wannan kalma lalle babban sabon Allah ne wai kaje kuma sabon wai bai da wani sabon ne Allah kuma shi da ya faɗa wacce magana kuma can boce yana ɗore mu wanda ya wancan ɗin gindi akan wancan ɗin kaga mutanen babu tsoron Allah cikin lamarin su babu saboda to ka gani to don haka insha Allah dai duk wanda zai yi wannan insha Allah manzo sallama shi da ma al'amarin ba abin da wasa ba kuma wallahi ga ka'ida duk wanda zai taba annabi sallama ko da baka ga yanzu amma hukunci ba wallahi sai ta biyo baya tunda ai da yawa an sha gani misali sai ka ji wani a ce ya aikata aikin amma sai ka ji wani abun ya faru gashi tunda yanzu misali kaga an sha ji ba sai nan ne mu kasa ta misali ba a wasu wuraren can ma daban sai kaji an ce ai wani ya taba fadin wata magana akan manzo sallallahu alaihi wasallam da bata dace ba sai kaji an ce an kashe shi kuma wani lokaci ma ba babban ne zaka ji tunda yana da an taba wannan shi shugaban kasar Faransa ne ko ina ne ko ba wanda kiyaye an taba yi wannan din daga cikin ina tunanin kamar shi din ne wanda ya taba fadin wata magana irin wannan din shi ma akan shi annabi manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan an kai wata abu an dade wannan abun bayan yayi wannan abun sai gashi an ka samu wani lokaci inda ya ana wurin kamar wasu harkoki da aka tada jama'a ya zo yana gaisawa da mutane ciki ana cikin wannan din ne ya kawo sun gaisa da wani kawai sai sharare mari kuma shugaban kasa ba kuma irin na Najeriya ba shugaban kasa kaga ai ya kaskanta kenan shi yasa shi indai annabi ne mutum ya taba wallahi ya kaskanta ko wani ko hukuma bata kawo mutum yanzu ta mai hukunci ba shi ko aljira a gani sai an ga abin da zai biyo na kaskanci wanda ka san dai ya kaskanci yau ba kana shugaban kasa ba kuma shugaban kasan ma cikin manya ba ka san dai ko dai ci a makacin da lokacin da aka ce to kuma cikin jama'a ko na ce ku kan sallah misali to a ce kan sallah din misali kuma ya to cikin gaban taron jama'a te wadanda ya kaji da suwa kai wani mare shi iya ka walakan ciki na ma to ili ne an kai ba wani talaka ya sha rame mari saboda me saboda kankanci kare ya hauka ne saboda me saboda ya taba manzo Allah sallama to wadannan su ma ko ba musu hukunci ba sai an ga abin da zai balle hukunci da dace da su shi kamata a ce hukuma ta yi kokari an aiwatar da su gode to da haka wannan ne ya duk taimakon da ake sai magana na manzo Allah sai mai la ilaha illallah zai samu ta duk wanda ba ya da wannan kalmar ta la ilaha illallah wallahi kuwa ta lahira manzo Allah ba ruwan shi ba zai taimake shi din ba to Allah ya tabbatar da mu a ciki sannan bayan wannan har yanzu akwai wani hadisin da aka rawaita na biyar daga sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wanda wata rana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka manzo Allah sai ya tashi ya fita haka yana tare da sahabbai sai zade bai dawo ba da haka ya zade bai dawo ba sai sahabbai hankalin su ya damu me yake faruwa ba su ga manzo Allah ya dawo ba to sai an ga tashi Abu Hurairah yana daga cikin wanda ya zabura an daga gaba su wanda sun kariga tashi wajen neman a ce a gani shi ina manzo Allah yake suna shiga Abu Hurairah yana bada sai leka wani wuri sai ya ga manzo Allah a wani wuri kamar irin gidaje haka irin kango dai haka ga wanda an dan kiwo haka wanda bai sani ba ba gida ne wanda an gina akwai mutane ciki baka sai ga manzo Allah sai Allah ka shige sai ai manzo Allah sallama muna can muna tuni mun ka hankalin mu ya tashi mun aza ko cikin makiya ne wasu ka zo suka yi yima wata illa ko wani abu daban to shine sai ya ce mishi a'a lafiya lawanki to dan daya baka shi sako ga sauran sahabbai hankalin su ya kwanta sai ya baka Abu Hurairah takalmi da shi manzo Allah sallama din sai ya ce ka tahi da wannan takalmin nawa kuma duk wanda ka gamu da shi ya to shine sai zai faɗi wannan hadisi din shine ya bashi wannan takalmin sai ya ce izhab bina alayya hataini ka tayar da takalmin nan nawa ga su famallaqita min wara'i hadha alha'il duk wanda ka hadu da shi a bayan wangan kangon ga duk wanda ka hadu da shi ya shahadu an la ilaha illallah kuma ya yi shaida cewa la ilaha illallah wannan mutumin mustaqinin biha qalbuhu kuma zuciya sai ta sakankance da wannan la ilaha illallah ta yadda da ita to duk wanda ka hadu da shi ya fa bashiru bil jannati ka wada mai an bashi aljanna shikenan yace kawai albishi da shi an bashi aljanna yana nan shi ma cikin sahihu muslim shi ma yanzu da a kitabul imani din to kaga ashe kenan ita wannan kalma ta la ilaha illallah ba abinda an gabanta in ba aljanna ba kawai don haka duk mutum da zai tayi wannan wannan kalma ta la ilaha illallah ba abinda aka sakamako ne in ba aljanna ba Allah ya tabbatar mu a ciki din sannan akwai sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu shi ma wata rana ne ya samu wata irin sa'a shi ma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya goya shi bisa ga taguwa ta subhanallah gashi bayan manzo Allah aka ga aka da ka ku bisa abu hawa place tare da manzo Allah to haka aka yi sai manzo Allah yana cewa sai cikin shi ya Mu'adh yake tambaye yake kira Mu'adh sai yace labbaika ya rasulullahi wa sa'alaik har su uku yana kira ne ya Mu'adh yana cewa labbaika wa sa'alaik labbaika ya rasulullahi wa sa'alaik haka yake fada to a lokacin da ya fadi ga uku din to shine sai shi manzo Allah sai yake ce ma Abu yake ce mashi kaina Mu'adh bin Jabal yace mashi ka sani ma min abdin ba wani bawa yashhadu an la ilaha illallah wanda zai shaida ba abu wata da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammadu abduhu wa rasuluhu ba wani shine manzon shi ne illa haramahu Allahu ala an-nari fa ce sai Allah ya haramta shi ga wuta shi kuma wannan shi ma Imam Muslim ya rubuce shi din har shi yasa ake cewa shi Mu'adh bin Jabal din har yake tambaye manzo Allah ko in ta in ba mutane albishir haka gadin sai manzo Allah ya ce to idan yattakiluna in kai haka nan kuma za su kuma sai zama su dan rage ai himma kwarai sai su kama la ilaha ita kadai din to ƙarshe aka ce sai ya ba da labari amma inda mautihi ta asuman sanda zai rasu saboda gudun kada ya boye ilimi ya zama yayi laifi wurin Allah sai ya faɗi sai an ka ji hadisin sai shahidi na ga shi to kaga dai a takaice wannan kalma watan kalma ce wacce take mai girman gaske wanda duk wanda zai rike ta to ya rike babban bango a shi sannan abu ai yanzu hadisi na bakwai an rubuta daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu shi imani bid'un wa sab'una watan yanki yanki ne daidai guda 70 da doriya an ce bid'u da bakin tar abin da yau kasa kenan to shine ma'ana wai 70 da wani abin da bakin 70 da abin da yau kasa kenan aw bid'un wa 60 shu'batan ko kuma yanki watan 60 da doriya ko 70 da doriya ko kuma 60 da doriya sai ce amma fa afdaluha wanda ya fita gaba daya shine qaulu la ilaha illallah fadin la ilaha dushi shi baki ɗayan su wannan shi ma yana cikin littafin sahihu muslim shi ma dai har yanzu a kitabul iman din shi ma sanar da yanzu akwai hadisi da aka samu daga ummu hani'in radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah la yasbiquha amalun wala tatruku zamban ita la ilaha illallah din nan ba wani aiki wanda yake riga zuwa ga Allah ma'ana wai duk wani aiki wanda za ka yi ai saurin karba to bai kai ga hudin kalmar la ilaha illallah ita an ka fi saurin karba nan take sannan wala tatruku zamban yace kuma ba ta barin zunubi ka duk sharri su kai gaba dai ashe ka gani wato bayan duk wannan abin da za a samu kaga kuma kenan kamar kai istifari kina shi zunuban mutum wannan la ilaha illallah tana share su baki daya wannan yana nan a cikin sunan ibn majah shi kuma a hadisin shi kuma na 3,797 a cikin sunan ibn majah duka dai da sauran dai hadisai da suka zo akan wannan din na wannan kalma ta la ilaha illallah sannan daga ciki har yanzu akwai wanda hashima na tare kenan wanda aka rawaita shi kuma daga sayyidina jabir radiyallahu anhu yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a'i alhamdulillah yace zikirin da yafi kowanne daga cikin zikiri baki daya shine na la ilaha illallah dinnan shi yafi kowanne daga cikin su kaga ashe kenan in zaka yin zikiri to wannan kalmar zikirin nan la ilaha illallah shine babba daga cikin zikiri wanda ya kamata a ce mutum ya rika wanda yana a cikin sunan Tirmidhi shi kuma a hadisin shi na 3,387 sannan da sunan Ibn Majah shi ma hadisin shi kuma na 3,800 daidai shi kuma to don haka dai nan ne a takaice dai in mun ka duba misali ita wannan kalma ta la ilaha illallah ne kalma ce mai girma ka ko san wacce take da girma din nan ba ha kowa zai samu sa'a ya zama mai hodinta ba shi ba sai mai girma wurin Allah don Allah bai so mutum bai zabe shi wallahi bai hodinta sai dai ta yaki da mai hodinta shi kuma gana ana sayi din sai mutum ya zo ya ta yaki da wanda mun sani hadisan suna nan bijiti yawa wanda in zamu shiganta da ambato su ga sunan da yawa cewa duk ga sunan daidai wanda suka taba gana akai wannan kalma amma dai an kalli mun amma dai wanda ga sunan mashi yawancin su Bukhari Muslim ne iyaka inganci kenan ko a kaida malaman hadisi ko to saboda haka wannan kalma dai kalma ce mai girma don haka lalle ne wajibi ne mu tabbatar da mun rike ta da kyau domin duk wanda ya rike ta ita ce wanda za su zama matsayin guzuri gare shi a lahira wanda kuma ita ce guzurin samun ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan shine Allah madaukakin sarki yace manzo Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wannan kalma mai girma ce shi yasa Allah ya faɗa haka ne sannan sai yace wasa shi lizan dika ka nemi gafara yace lizan dika shi kuma anan to an ce ga zunubi shin zunubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zunubi kenan kaga manzo Allah ba ya da zunubi bai taba yin zunubi ba ko ba zai yi ba to don haka shi yasa malamai suka yi magana anan in mun ka diba ga shinan na jalaleni sai suka ce shine ma'ana aqil lahu zalika ne an hada mai haka din ne ma ismatihi tare da cewa shi tsararre ne bai sabon Allah an gaya mai haka ne sai su lissatanna bihi ummatuhu don dai al'umma sai ta sunnantu da shi wai ma'ana don dai manzo Allah ya yi istighfari ne ya koya ma al'umma ta don su rika yi su koyi da shi ya shi yasa an ga ce ba don zulubi shi ba shi wannan kenan sannan kuma ka san galanti ma manzo Allah ya bashi wanda inda ma akwai Allah ce to an yi inda akwai shi din kamar yadda zamu yi a cikin surar da in mun kare wannan surar din sai ita zamu yi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara to wannan kenan sannan kuma bayan wannan daga ciki abubuwa wadanda suka zo na cewa mutum ya nemi manzo Allah sallama ya nemi wannan watan istighfari yayi wannan istighfari din aka ce yana daga ciki wai ma'ana istighfarin shine ya nemi tsari wai istighfarin ma'ana tai neman tsari ne na kar ya yi zunubi ga Allah shine ma'ana istighfarin aka ce ma'ana ya yi istighfari don dai Allah ya tsare shi kar ya aikata aikin da zunubi din sannan kuma aka ce yana daga ciki har yanzu a istighfarin din watan ana nufin cewa dai watan ya nema ma ahlul baiti shi din shi aka nufi wannan istighfari din su aka nufi ma istighfari ba wai shi din da kanshi ba tunda shi manzo Allah sallama ba ya zunubi din sannan bayan wannan kuma wasu kuma sun ga ce abinda aka nufi dai da yawan nan istighfarin wai saboda khilaful aula wato shine abinda ma'ana khilaful aula wai abinda shi yake dacewa a ce an yi to in manzo Allah ya wanda ba shi yake dacewa a ce an yi din ba to shi aka nufi istighfarin tare da cewa ba zunubin bane sai aka ce kamar misalin fursunan yakin na hakama na Badar wanda muka yi magana a shekarun jiya ne shekujiya wanda aka yi magana cewa an kama fansa sai manzo Allah aka anshi kudi garsu na fansa ko to karshe kuma sai Allah yake cewa ai kada a rika daukaka a fansa din a bari sai in kada a rika fansa ne sai an gama yaki an ci karfin su gaba da an zubar da jinin su sai sannan a asu to kaga ai ba zulubi bane to khilaful awalan to wai irin wannan ne an ga ce manzo Allah ya rike istifari kai shi din da kuma irin izinin da yamma munafikai za a je wurin jihadi sai kawai suka zo suka yi ta maganganu su wadannan munafikan akan cewa ai an afwan suka suna neman uzuri misali wai a musu izini su zo na gida ba su ta wurin jihadi din ba karshe me ya faru kaga sai manzo Allah sai ba musu izini din to kaga na ai ba da hi manzo Allah tunda uzuri suka kawo mutum sai ya zo ya ce wallahi manzo Allah saboda in matsala ina da uzuri kaza da kaza da kaza ba samu damar jihadi sai manzo Allah ya ce ba komai kaga an gaba da hi bane to sai aka ce wai irin wadannan abubuwan da aka ce manzo Allah ya istifari din ba wai don zulubi ne ake nufi a cikin wannan din ba to shine aka magana akan wannan din da kaga kenan ga kaida in mun ka kula ba zulubi bane shi wannan din ba to wannan kenan sannan kuma wannan aka ce kuma kamar yadda muka faɗa din wato ya istifari aka nufi ga wato masu al'umma ce abun nan ne ahlu bayt din shi to haka shi yasa dai aka ce kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan zulubi din kamar yadda ya zo a hadisi kamar yadda shi ya kawo shi wannan hadisi din to kuma can Imam al-Qurtubi shi ma duk yayi wannan maganganu masu kyau shi ma akan abin da shafi wannan magana istighfarin nan da ake magana shin zunubi yake rufi da yake malamai su magana da yawa amma dai daga cikin abin da shi ya faɗa din wanda yake cewa zai iya daukar ma'anoni guda biyu cewa zai iya dauka daga cikin su ya wato shine istighfarillah an yaqa minka zambun ka nemi istighfari ga Allah wai kada zunubi ya afu gare ka yace kuma ana tafi shine istighfarillah li ya'simaka min az-zunubi ka nemi kai istifari ga Allah don ya tsare ka daga aikata zulubi da yace zai dauka haka nan din sannan sai kawo wasu ma'anoni kuma yanzu yace har zai dauka kuma shi ma ma'ana usbut ala ma anta alaihi ka tabbata bisa ga yanda kake mina tauhid na kadaita Allah da bauta wal ikhlasi da kuma watan yin ikhlasi don Allah kenan wal hadari da kuma kiyayewa ka amma ta tahtaju ma'ahu ila istifari daga barin karka aikata abin da za ka zo har sai ka bukatu ga istifari to ana nufin wai da mu aka haka nan din yace kai kuma dai wakila an ce dai al-khitabu lahu nan dai ana magana da manzo Allah ne an ga ce ya istifari amma dai wal muradu bihi al-ummatu al-umma ce aka nufin su ba shi aka nufi din ba wai an ce yayi ne amma ba shi aka nufi mu aka nufi mai din ba shi ba tunda shi bai da zulubi yace kuma sannan wakila an ce umira bil istifari an umarci manzo Allah ne da istifari litaqtadi bihi al-ummatu don al'umma ta yi koyi da shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam a cikin shi wannan istifari din to dai ka dai a cikin malamai suna kokarin dai gwada mana cewa lallai wannan ba wai magana zulubi ce da aka ce istifarin ba a'a magana ce ta watan don a koyar din ne kawai to wannan ya kamata shi ma ko da hadisi yake ga lokaci ba ta amma ko hadisi biyu ne ya kamata shi mun ji da shi don karkaracin ya zama matsaya wurin akan magana istifarin shi ma dai gashi mun ji manzo Allah da kanshi yana yi kuma hadisi sun zo da yawa baya da zunubi ko daya kuma yana daya daga cikin rukunai shi ma kamar yadda kalmar la ilaha illallah take daya daga cikin rukunai na da shi wata jani radiyallahu anhu shi ma istighfarin yana daya daga cikin rukunai har yanzu wanda za ka gano duk a gaggan abin da ka ji an ce rukunai ne da rika wallahi sune mai abubuwan da ba a shiga aljanna sai ta da su din yanzu ga ita wata la ilaha illallah da muka ji ita kadai mun jiya dan kowa ya ji shi ma cikin aljanna gaba da ko sai da muka shiga cikin ta to ka gani to shi ma istighfarin an ka shiga shi ma sai ka ji haka nan din to daga cikin misali akwai hadisin da aka rawaito daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan yace har da rantsuwa ka dai ga manzo Allah ai ko bai rantsi ba tunda mutum dai kaga ko dan dane in na kware ne uba dai ba sai ya rantsi mai sanan zai rada magana sai muku to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma na rantsi da Allah yace wallahi kullun yace ina yin istighfari he da su 70 kullun yace ina istighfari he da su 70 wa anni la astaghfirullah wa atubu ila filomi akasara min 70 maratan yana nan a cikin sahih al-bukhari hadisi na 6307 a cikin sahih al-bukhari sannan hadisi na nabi akwai wanda an karanto daga sayyidina al-aqrab bin sari al-muzani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace innahu la yughanu ala qalbi wa anni la astaghfirullah fil yawmi 100 maratan shi kuma yace watan innahu yanzal man laki la yughanu ala qalbi ina dan jin watan an dan rahe min ga zuciyata ma'ana sai inji an dan rahe min zuciyata wa inni la asfira ce wallahi ni kullun ina yin istighfari fil yawmi ayni bi atamaratin su 100 kaga ta an wuce aka sanar min 70 ko sai da su 70 yanzu ne kuma sai an ga shi kuma su 100 irin wanda muka yi da cikin lazumi ko shi kuma yana nan a cikin sahihu muslim shi kuma wanda wannan ne din da aka cewa la gano ala qalbi din nan ne da yake kalmar al-ghainu kaman ana nufin ma'ana wani duhu wanda zai rufe a maka to amma shi manzo Allah ba shi yake nufi ga wannan din ba ba duhu ake nufi shi kare shi ba aka ce kamar yadda shehu shi kuma can a cikin tafsirin shehu Ibrahim radiyallahu anhu a tafsirin shi na fi da tafsirin yake cewa wato akwai wani malami yana karantarwa a makaranta sai wani dalibi ya mai tambaya ma'ana dai wani mutum ya mai tambaya akan wannan hadisin da aka ce innahu la yugano ala qalbi din nan shin me aka nufi da wannan duhu ne aka nufi wai ga zuciyar manzo Allah sai yake ji sai wannan istifarin malamin sai ji bai san amsa ba saboda ya za a yi dai ba yiwa a ce manzo Allah duhu ne ga zuciyar sai shikenan sai bayan dare yayi yayi bacci shi wannan mutumin malamin sai mafarkin wani mutum ya zo ya ga ya mai ce mashi ai wannan din ai ma'ana gainu anwarin ne la gainu a gayare ai abinda aka nufi gainu din nan na haske ne aka nufi ba na wancan a gayar bane ba to shine sai a safiya ta waye sun ga kara gamawa da wannan mutumin wanda mai tambayar nan shi malamin sai ce kai zo na samu amsa tambayar nan taka taje da kai ai magana gainu nan ba na duhu aka nufi gainu ne aka nufi amma na anwali na haske aka nufi shi kuma yana ga mai wannan amsa sai ce to amma kai mu wanda ya koya maka wanda ya faɗa ma wannan amsa salati muna saboda manzo Allah ne mafarki da baya gani ya faɗa mai wannan amsa shi kuma wanda ya tambaye sai na Khadijah ne shi kuma ya mai wannan tambaya da shi ko saboda haka to shi ne sai ce to kamar wanda ya baka wannan amsa to kamar salati to kenan to ka gani wannan shine kenan kaga manzo Allah da kanshi wanda bai da zulubi ko daya gashi amma yana istifari guda 100 ka san wanda yace wani abu ya kazo ka zanta zuwa kwas kana istifari to Allah za ka bace hanci wai ka ba Allah sai ce wai ka zanta kana istifari wacewa yace wa an kai sai ka yi zulubi sannan ka istifari ka ji taba wa Allah daga cikin shugabannin chairman din sanata yadda ne manyan manyan cikin daga ciki wai an kai ta zanta ka ta istifari wace hanci ne ka ba Allah wai ka bari sai ka yi zulubi sannan ka ta kai istifari to ka sai ka zulubi naka balle to yanzu ina kare ne to Allah yanzu ya zai fadi gonga hadisi shi ko shi manzo Allah mene ne kenan yana nan kina ba eh alhamdulillahi saboda haka shi sa mutane malan abubuwan nasu in kiyar ta zo ta ruhi sai mutum wajen faɗa da gaskiya sai dai kurin dai ka ji ya kwaba ta irin kwaba ga tanan wani duk irin ta ce mun da yake faɗa suka faɗa kai Allah kare mu to wannan kenan sannan akwai wanda an karo to shi kuma daga sayyidina Abdullahi ibn Busri shi kuma radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira duk wanda aka je lahira takadda sai da mala'iku suka rubuta aiki ne sai an ka samu istighfari da yawa ciki yace wannan mutum ne aljanna ta tabbata gare shi to ai kaga magana ta kare kaga shi ma dai istighfari kaga ni duk dan dari kace janna da dole sai yayi 200 da wani abu duk kullun 230 kalamci kenan lalaci kenan shine wanda an ragode wanda bai iya komai kenan to sai ka lissawa in ya samu ko shekara 30 cikiwa sai ka buga su 230 su 300 su 360 a shekara sai ka buga waɗannan din duk abin da baka zuwa wancan adadin ka gani ai ba karana bane to aka ce duk wanda aka samu sifarin da yawa gare shi aljanna ta tabbata gare shi wannan saboda haka zauna da tazaka astaghfirullah shikenan yayi wannan hadisi yana nan a cikin sunan ibnu majah hadisi na 3818 shi kuma sannan har yanzu akwai wanda aka samu daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace man lazima al-istighfara duk wanda ya lazimci istighfari ko yaushe yana tsayi to shi ko wannan mutumin ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makharajan duk wani kunci da yake ciki ne Allah zai kawo masa mafita shi kuma inda yana yawan istighfari sannan wa min kulli hammin farajan daga duk wata damuwa da yake cikin ta Allah zai kawo mafita na yayewa wannan damuwa da yake ciki inda ya rike istighfari in ka shiga cikin wani hali na wani bakin ciki da zama zauna ka ci istighfari zaka samu mafita ga shi sannan ya ce warzaqahu min haythu la yahtasibu Allah zai arzuta shi duk inda bai tunani ba ta yanda baka yi tsammani ba na Allah zai kawo maka arziki wannan yana nan a cikin sunan Abu Dawuda hadisi na 1500 da hadisi sai na 1500 ibnu majah shi ma ko hadisi na 3819 shi kuma sannan abu na karshe wanda zai kamata mu faɗi a ciki akwai wanda hadisin da yake faɗa irin wanda muke an zauna wajen wazifa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa wannan hadisin din wannan siga din shi kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum atubu ilayhi sai ce gufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min adh-dhahfi duk wanda yayi wannan istighfarin gashi ne irin wanda aka yi wazifa kenan yace wannan mutum duk zunubai ne ko da zunubi ne ya kai girman an tai wurin jihadi ya gudu ce dake ka san kaira duk wanda yayi wannan gudu abinda Allah ya ce wannan wuta zai fa to shi ne yace ko zunubi ne ya kai irin wannan to an gafarta masa zunuban gaba daya duk wanda yayi wannan istighfarin wannan yana nan a cikin sunan Abu Dawud shi ma 1517 da kuma Imam Tirmidhi a cikin sunan shi ma nashi 3577 shi kuma wanda ko Albani shi ma dai sai da sanuwar hadisin ya inganta shi ma dai to saboda haka dai wannan dai kaga a take shi misali kaga istifadin nan shi ma abu ne mai girma wanda shi yasa kaga wani malami ne aka samu sayyidina Hassan ne radiyallahu anhu waɗansu mutane sun gazo waje ne wajen neman watan addu'a gare shi na abun da ya dafe su din wai zunubai musu yawa suka sun ya ba su addu'a wanda za su yi tayin roƙon Allah don ya gafarta musu wannan zunuban sai su to abin da ya kamata su je su yi istifari shi ya kamata shi kenan sun ka tayi din sannan can bayan sun tayi su sun ka to su kuma sun kace su kuma suna neman ya ba su wata addu'a wanda za su rika yi su kuma ruwa hori ne suke ciki ne suna cikin tsananin hori suna son Allah ya ba su ruwan sama ya ba su addu'a za su yace ku tayi istifari su ma dai wasu kuma sun ka to bayan wadannan sun tayi su suka kawo su ma nasu kuka shi ko abin da adda musu suna da matsala ta ba su samu haihuwa suna son Allah ya ba su ƴaƴa ne na haihuwa sun samu karanci na haihuwa shi ma ya ce musu tayi su istifari za su samu ƴaƴa din sannan kuma sun ka dawo bayan wadannan sun wuce su kuma sun ka to sun kace su kuma abin da suka bukata ya ba su addu'a suna son Allah ya ba su wadata da arziki su samu wadata yace dai sai su yi istifari shi ma subhanallah sannan wasu ka dozu kuma sun kace su ku abinda a matsalar su ruwa na riwoji na korama suke da matsala ba su samu su ma dai suna neman addu'a gare shi wanda za su rika karanta wa Allah ya ba su wadannan ruwa din yace dai su ba su ne istighfar shi ma dai to kaga duk gaba ɗayan istighfar da shi ne aka tayi sannan wasu ka to su kuma suka ce abinda a buƙatar su kuma kayan gona ya hanka numa ba a samu suna son ya ba su addu'a da za su rika yi a samu kayan gona masu yawa da za a samu abinci wadata yace su ma su ne su istighfar dai to duk bayan ayyukan ganin ne jama'a daban-daban ba su kiwa sai jama'a albajirin da yake tare da su suka ce amma to sai dai kuma wadu waɗancan mutane daban-daban ko ya taho sun ce da bukatu daban-daban kuma amma duk ka ba su magani duk kala guda sai abin yake sai ce ai duk haka ne abin yake mana kwarai da gaske yace a cikin alqur'ani ne abin yake ne don abin da Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara masu neman gafara kenan yursilu sama'a alaikum midrara masu ruwan sama kenan wayam dukum bi amwalin masu neman dukiya kenan wa banina masu neman ayyuka kenan waja'al lakum jannatin masu neman kayan gona waja'al lakum anhala masu neman kuma riyoji kenan yace duk alqur'ani ne Allah ya ce an ka tace yanzu a same shi din to kaga duk irin wadannan da a shi kaga duk komai na ciki amma da haka shi yasa kaga in mutum yana cikin yawan istibai da sauransu koda talaka ne shi bai da kuɗi to zai samu natsuwa da kwanciyar hankalin da wani mai kuɗi bai da shi saboda yawan istifan da yake da wani salatin da yake ba zai ta haka nan ba ko da ba a bashi tarin dukiya wacce zai ta duniya ba shi ko zai samu wadata ta zuci ka gan shi cikin hankali ne kwance cikin natsuwa ko mai da koko ba ku hankali ne kwance ba abin da ya dame shi kuma kai ko kanka da kuɗi amma hankalin ka tashi baka da natsuwa kuma tashi din to saboda haka muna fatan Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ba mu ikon rikewa da akai wannan istifan da ake tayi albarkacin manzo Allah sallama da yake lokaci ya zama tsakanin sai mu sake dawo kuma muna fatan Allah mana jagoranci ya karba mana zuwa ne ba don mu baki daya ya ba mu alkhairin da a cikin wannan wata don alfalan manzon Allah sallama kuma akwai kamar yadda aka sani akwai rashi da aka yi na mutane guda biyu wanda akwai ita wannan tsofa da matsayin uwa gare mu za a cewa matar Shehu Salisu kamar yadda aka sani wadda ta rasu a nan baya da kuma wannan rashi da aka yi shi ma na yau na malam wadatau wancan baban su malam Naziru wadatau shi kuma wanda shi ma Allah ya rasuwa shi kuma a yau to duka dai suna neman addu'a gare su muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya yafe musu kwarakwan su baki daya Allah ya hada mu da mu da su baki daya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin marigayi baki daya Allah ya gafarta musu don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka yi bayani insha Allah ranar talata ya Allah kai mana rayuwa za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri din insha Allah a wannan wuri na tsame mai kaji ranan talata ya Allah ya kai mu ranan kuma laraba ya Allah ya kai mana rayuwa shi kuma za a yi addu'a na rufe tafsiri shi kuma a can magama wanda ake watawa bayan la'asar shi kuma na yamma muna fatan Allah ya kai mu lokacin lafiya kuma Allah ya karba wani abin da za mu gabatar na addu'o'i baki daya albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin masu neman addu'o'i dai akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san su Allah ya biya musu baki daya albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin masu neman addu'a marasa lafiya su Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiyar masu neman addu'a ga mai ga Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su manoma masarawi na numa ya kacan gwamnati masu neman aikin masu zuwa anguwa duka muna addu'a Allah ya sanya ma kowa albarka cikin ayyukan shi da kasuwancin shi dan alfaran manzo Allah sallama mata masu kan namara musu addu'a su ma Allah suke su lafiya cikin sauki a dakunan su don albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulib wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.